أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wataala, Allah mai kowa mai komai, wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta wato ci gaba da karatun mu na Umdatul Ahkam wato lil Hafiz Abdulghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, Allah subhanahu wataala ya ji kanshi. wanda yau muna ranar Alhamis 2/3 ga watan Zulqa'ida, ko 3 ga watan Zulqa'ida, hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 443, wanda ya daidai da 2 ga wata na 6 miladiya ta 2022. wannan shine darasin mu na 21 a cikin wannan littafi. A wancan satin mun tsaya wato ƙarshen hadisin da malam ya kawo mana, hadisin Maslama, Abi Maslama Sa'id bin Zaid, wanda ya kawo shi daga Anas dan Malik, yarda Allah ta tabbata a gare shi, cewa akana annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'ali, wato shin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah a cikin takalman shi, wato da takalmi. sai ya ce qala na'am, eh, kware annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah da takalmi. muka ce anan akwai wato kai tsaye dalili akan halaccin wato mutum yayi sallah da takalman shi, amma muka ce zamanto takalmin naka bai da najasa, saboda ya tabbata wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallah da takalmi, sai mala'ika Jibril alaihi salatu wassalam ya zo mishi ya ce mishi ya hudda wannan takalmin nashi, saboda akwai wata najasa. sai ya hudda, haka sahabbai suka hudda takalmin su. sai da aka yi da sallah, annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi sahabbai, don me yasa kuka hudda takalmin ku? sai suka ce ai mun gani ka hudda takalmin ka ne, shi yasa mu ma dukkan muka hudda takalmin mu. sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce musu ai Jibril alaihi salatu wassalam ne ya zo ya sanar da shi cewa a takalmin nashi akwai wata najasa. kenan idan ɗayan ku ya zo masallaci ya duba a takalmin shi, idan akwai wata najasa ya goge ta, idan babu najasa to ya zamanto ya yi sallah da takalmin shi babu laifi. idan wannan lokacin irin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama masallatayya ba shinhuda ba ake yi haka, mafi yawa a ƙasa ne ake yin sallah, idan ba laifi mutum ya yi sallah da takalmin shi. kai ma idan ta kama ka a wani wuri wanda sallah ce, misali za a yi a ƙasa, idan babu laifi in takalmin ka bai da najasa ka yi sallah da shi, misali ko irin sallar gawa da ake yi, sallar gawa da za a yi bayan laifi ita ma kana iya ka yi wato da takalmin ka. haka muka ce idan ka zo, mun ba da misalin cewa kada ka zo masallaci kuma ka ji hadisi an ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a yi sallah da takalmi, kai ka shiga masallacin mutane da takalmi, ka ga na farko za ka ɓata musu masallaci, kuma za ka zamanto ka sa wato a samu rashin jituwa da kai. saboda mun ba da misali, wasu wani ya tsaye masallacinsu zai je ya yi sallah ya shigo da takalmi, za a yi sallah magariba ake riƙe shi, shi ya ce ya yi sallah da takalmi, su kuma suka hana shi, da aka ɓata kusan awa guda ba a tada ba sallar iqama, kuma ba a yi ba wato shi bai hudda ba takalmin nashi. kenan idan wannan abin zaka yi, da farko ka sanar da mutane cewa ya halatta, idan ka zo da sabon takalmin ka bai da najasa, idan wannan babu laifi wato kai sallah a cikin takalmin ka, bal yana daga cikin wato saba ma wato yahudawa, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku yi sallah da takalmin ku da kuma hufun ku, saboda ahlul kitab bisu yin sallah da takalmi ko kuma da hufun su. Allah subhanahu wataala ya datar da mu. kenan za mu tashi wato hadisi na gaba. malam yake cewa an abi qatadata al-ansari radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وتوانا حديث malam ya kawo shi ne don ya nuna mana wato hukuncin wato mutun ya dauki wato wani yaro a lokacin yana sallah kenan zai gayi mana wani hukunci na irin wasu ayyuka a cikin sallah wanda bisu kai bisu taka kara suka karya ba cewa bisu batsa ba mutun sallah kenan shine malam ya kawo mana wannan hadisi na Abi Qatada al-Ansari yarda Allah ya tabbata a gare shi wanda wannan hadisin Imam al-Bukhari wato da Muslim sun rawaito shi kenan yana cikin karkashin sharadin da malam ya dora wato hadisin wato sharadin da ya dora littafin shi wato akan wannan sai yace Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yusalli wa huwa hamil kana yusalli bai zo ba wata sallah ce a wata ruwaya ya zo an nuna cewa sallar da Annabi sallallahu alaihi wa sallama wato yake yi a wannan lokacin da ya dauki umama ita ce sallah ta azhar wani lokaci kuma aka ce sallah ce ta wato la'asar kenan sallar azhar ce ko kuma wato sallar la'asar ita ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama wato ya dauki wato wannan yarinya sai ya ce wa huwa hamilu umama kenan wannan kamar halin shi ne ai lokacin da yana sallah ya dauki wato umama ya dauke ta a hannu ita ce umama diyar Zainab diyar Annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan mi in Annabi sallallahu alaihi wa sallama ce jikanyar shi ce saboda diyar Zainab ce kenan mi za a ce mata hafita ko kuma jikan mutum na ga bangaren diyar shi mace da larabci me ake ce mishi lala sifta ake ce mishi aiwa sifti baka ga wancan hadisin yace sifti rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa rihanatihi kenan wannan in na bangaren mace ne idan na bangaren namiji shine ake kiran shi da alhabib kenan na bangaren namiji na'am kenan ita wannan diyar Zainab ce wato diya kuma daga wajen wane kenan Abil As kenan diya Abil As wanda shine mijin wato Zainab diya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai malam yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa idza sajada wada'aha idan yayi sujada ya tayi zai sujada yana dauke da ita idan ya tayi zai sujada sai ya sabke ta wa idza qama wada'aha rafa'aha aw hamalaha idan kuma ya tashi Annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya dauki yarinya malamai suka ce a karkashin wannan hadisi akwai halacci na wato ka dauki yaro kana sallah wannan wato ma'fun anhu tayyib yaro mafi yawa zaka gani bai gushewa da datti a cikin kayan shi malamai suka ce matukar wato wannan dattin bai zamanto ba ya bayyana cewa gashi nan ana gani da datti wannan wato babu lahiya akan wannan kenan idan ka dauki yaro ko da baka sani ba da datti a jikin kayan shi kenan kai dauka kai sallah wannan sallah ka tayi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wato umama sannan kuma malamai suka ce karkashin wannan hadisin cewa wasu ɗan ayyuka wanda basu taka kara suka karya ba a cikin sallah basu bata sallah kamar kaga nan ai Annabi sallallahu alaihi wasallam dauka yake dauka ai aiki ne kake yi wato wanda bai cikin sallar ka kawo shi ne to irin wa'annan misali bai da basu bata sallah misali anan wani irin aiki zan mu nuna cewa wanda kamar baya bata ba sallah misali guda na dauko wani abu a ba irin dauko in kace dauko wani abu kakkai kuma irin na latijawa a da irin wata tana sai da yar gujiyarta an zo tana sallah an yi sallama sai ta dan yi ishara a ce gujiya ake so sai ta yi haka da ishara ake cinikin ake kuma ana sallah to kaga wannan ai kuma kwata-kwata an dan samu ayyukan su su yi yawa yawwa misali yanzu kana cikin sallah sai aka yi kiranka cikin masallaci wannan ka gani kai tsaye bolum in salularka wannan zai zamanto ya shawwasha mutane zaka ga da yawa mutane gashi nan ya dauka ya sanya hannun shi a aljuhu ya kashe salulai sai ya zamanto ya mishi aiki ko kuma yana tsoro kada yayi wannan sallar shi ta lalace to kamar irin wannan malamai sun sa shi kamar shi ma yana shiga karkashin wannan ma'fuun anhu ya halatta kana iya kai saboda mafsadar da zaka janyo yanzu misali an yi kiranka zaka gani irin wasu salulolin wanda irin wanda ake cewa shakurminka ba kauye masu karan nan a dauka kuma abin sonerin apple din su zaka ga wasu music ne da kidi da wasu menene akai kiranka a cikin masallaci baka yi gauga baka kashe ka gani duka masallacin zaka shawwasha su duka masallacin zaka zamanto ka dauke ma kowa hankali abin da yafi shine idan ka shigo masallaci ka kashe sallaka ko kuma ka sa da mud'abiyan ko kuma ka sa tasirance idan ka manta har ya zamanto gashi nan an fara sallah kai kira ya zo maka kinan yi kokari wato ya zamanto ka kashe ta yi kokari ka kashe ta inda malamai suke sabanin cewa kare mutun yane ne zai yi a wannan lokacin kamar misali kana tsaye sallar taka tana kasa to wasu malamai daga malaman fiqh suna ganin cewa a lokacin ba a so aikin da zaka yi kada ya zamanto an samu aiki na taharikin gabaka misali irin kai kasa ko kuma kai kamar ruku'i ko kuma kai kamar sujada kenan wannan malamai sun yi dan bayani akan shi kenan wannan al afdal idan sallarka tana kasa kuma akai ka tadi ayin kiranka kana iya meka kafarka ka zamanto ka danna ta da kafarka shi ma kenan wannan yana cikin abin da wato bai da wato walahi kenan kai gwalgwadan wato ka kashe kenan irin wannan ayyuka kadana kenan su ma babu lai misali kuma kai ne kana sallah sai wani yaro ya zo zai huce ko kuma wani ya zo zai huce daga gabanka ai kaga zaka kare shi kaga wannan shi ma aiki ne kai a cikin sallah kenan kaga wannan shi ma babu lai ko kuma kana sallah wasu sun zo za su huce sai zamanto inda kake sallai dole nan ne hanyar da za su bi babu wata hanya kai kuma la'alla a sallar taka da kake he ka ja surori kinan ba da hika danyi gaba kadan he su huce daga bayanka inda shi ma an samu annabi sallallahu alaihi wasallama a wani riwaya yayi gaba wanda wasu dabba ta huce wato daga bayan shi kinan irin wannan kinan kana iya kai ko kana sallah bakin kofa kinan babu lahi kinan kai gaba in ya so wanda zai huce he ya bi daga bayanka wato ya huce kenan wannan duka wato babu lahi zan mu gani karkashin wannan hadisin wato duka yana karantar da mu haka kuma a cikin wannan hadisin zan mu gani irin yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake da wato kyakkyawan hali hatta da yara kanana muna gani nan yaro karami ne wato annabi sallallahu alaihi wasallama yake daukan shi ana sallama amma kuma a dan fahimta akwai yaran mu alhamdulillah dai za a ce yanzu kuma sai a hankali wani yaron yanzu zamanin can yaro in yazo da Allah ba zai yi baɗimi ya shawwashe mutane a sallah ya shawwashe menene wasu kuma yanzu ma ana samun yaron da he ga zo da shi masallaci lahiya lau wato ku yi sallah ko ukun bai ce ba amma wani da kun shigo da shi in ya fara yawuce ya fara guje-guje ya tsallaka wannan yanzu duka he ya zo ya ji fercirban ku a cikin masallaci to irin wannan in dai ba an sanar da shi min al-mafrud ya zamanto wato an bar shi a gida har ya dan yi wayo kadan har ya dan yi wayo kadan irin in ya kai wasu ɗan shekaru kenan sai a ringa zawwa da shi masallaci wanda kuma a ce an kore kwata-kwata yara daga masallaci wasu malamai suke ganin cewa bai dace ba saboda me idan tun suna yara ba aka alakanta su ba da zuwa masallaci kenan akwai yiwuwar idan sun girma ya zamanto abin su ce kawai he ka girma sosai ma ta kun zaka ringa zawa masallaci amma dai in yaro yana da kinji kuma wannan dole shi sai ya yi taka tsantsan wato zawwashi masallaci wanda a bar shi a gida kai ya zamanto ya zo ya shawwasha wato musulmi akan wato su yi sallah nan dai zan mu gani irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake da kyakkyawan hali da kuma yanda yake da wato tare da yara ba barantana wato wasu daga cikin manya-manyan mutane wanda suke wato mukallafai daga cikin wato akwai wani hadisi wanda bai inganta ba wasu suke cewa jannibu wasu suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce jannibu masajidakum subyanakum wa majanikum wa shara'a wa sharra wa ishra'akum wato ku nisantar da masallacin ku game da wato kananan yara da kuma mahaukatanku wani hadisi dai aka amma hadisin malamai suka ce wato hadisi ne wanda yake wato bai inganta ba hadisi na gaba malam yake cewa an Anas bin Malik radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama qala i'tadilu fi sujudi wa la yabsutu ahadukum dhira'aihi inbisat al-qalbi. Wato wannan hadisi shi ma Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi, wato malam ya kawo mana shi dan yayi mana wato bayani akan wato wani daga cikin abubuwa wato na siffa ko na hay'ata wato sujada. Hadisi daga Anas, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa i'tadilu fi sujudi, wato ku zamanto kun samu tabbatuwa, kun samu wato istiqama akan abin da ya shahi wato sujada, ku daidaitu wato a cikin sujada. Annabi yace wala yabsutu ahadukum zira'aihi inbisat al-qalbi, wato kada ɗayan ku ya zamanto ya shinfuda hannayen shi, wannan shi gwiwa hannu ko ba gwiwa hannu kwabrin hannu, inbisat al-qalbi irin yanda wato kare yake shinfuda wato hannun shi. Kenan nan Annabi sallallahu alaihi wasallama menene yake nuna mana? Idan kana sallah kada ya zamanto kayi sujada ka dora hannunka haka a ƙasa gabaki daya, daga ga wani yayi sujada yayi haka gabaki daya irin yanda kare yake kwantawa, to kenan shine Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hali. Me ake so mutum a sujada kullun? Sallah ce kake, ibada ce kake, dole ya zamanto kada ka a samu wata siffa irin ta siffa wanda suke ta kasul, wanda yake wato kasalalle. Duk wanda zaka ga yayi sujada yayi haka yana nuna alama a kasala, a kasalance yake. To kai kuma sallah da ka zo kana munajati da Ubangiji, ai bai kamata ba a ce ka zo a kasala. Kenan shine wato ana so kenan ka daga hannuwanka, kamar yadda muka gani a cikin karatunmu na sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wasallama, cewa idan mutum yayi sujada ya miƙe hannuwan shi. Can hadisi ya gabata wancan satin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sujada, yufarrij bayna yadayhi, yana bude wato hannayen shi hatta yura biyad irtaihi, har ana ganin wato hasken wato abin da ya shahi hamadan shi. Kenan in kai sujada haka ake so, ka bude da kyau, ka daidaitu, kai sujada irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta. Saboda duk lokacin da idan ka ce ka meko kai haka, zai zamanto akwai wato alama ta cewa a gajiye kake ko kuma bakka da nishadi akan yin wannan sallar da kake. Amma wajen budewa kuma shi ma mutane sai sun yi la'akari da wato idan kana cikin sahu, saboda kai ya zamanto kuna sahu da mutum kuma ka zo ka bude kai haka, kenan kaga zaka cutar da shi, zaka cutar da duka wa'anga na kowane kote. Kenan shi kuma addinin musulunci kamar yadda muka sani wato la darar wa la dirara, wato babu cuta babu cutarwa, ba zaka tuba ga za a cuce ka, ba zaka yarda ka cutar da wani ba. Kowa Annabi sallallahu, kowa addinin musulunci ya bashi haƙƙin shi. Kenan haidi nan lokacin kenan ka dan daidaita ya zamanto kai iya gurgurdu. Kenan wannan hadisin shine zan magana cikakkiya wato hay'a ko kuma siffa ta sujada, shine mutum ya zo da ita da siffa ta da nishadi, kada ya zamanto yayi irin wannan zama ko kuma irin shinhuda hannu wannan irin yanda kare wato yake. Kenan sai ya zamanto kamar ka wohintar da sallar ne ma gabaki daya. Haka kuma zan magani Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani ne akan kada mutum ya shinhuda wato hannayen shi kamar yanda a kan kasa, kamar yanda kare yake yi wato kenan wannan shinhudawa. Idan hani ya zo kuma mafi yawa malamai sun je akan cewa hani ne akan abin da ya shahi tahrim wato haramci, kada mutum ya yi wannan, saboda idan kai zai zamanto wato la'alla sallar taka ta samu tawaya daga wani bangare. Kenan shi ne wannan hadisin malam ya kawo mana shi don ya mana nuni akan wannan gaba. Sai hadisi na gaba, حديث أبي هريرة ما لا يكتشوى أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على نبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا، فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. وتوانا حديثنا أبي هريرة hadisi ne da ya zo ya nuna mana hukuncin abin da ya shahi sabon babi ne mu aiwa sabon babi ne malam yace babu wujubut tama'anina fi ruku'i was sujudi wato babi wanda yazo yake mana nuni akan wajibcin wato nutsuwa a cikin ruku'i da kuma wato sujada ka samu nutsuwa wajibi ne a cikin sallah tana daga cikin abubuwan da idan baka same su ba sallar kamar kwata-kwata wato zata zamanto bata inganta ba samun nutsuwa a cikin sallah shi yasa wato zan mu gani a cikin wato jiya mun gani cikin karatun mu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama irin yanda wato wani yazo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yin sallah ko tan zakara menene sallah ko tan zakara shine bubbuga daga ka dora ka dago daga ka dora ka dago annabi sallallahu alaihi wa sallama yace mishi da ka mutu kana yin wannan sallai da ka mutu akan wato hanya ba ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama haka daga cikin sahabbai wani ya tambayi wani daga cikin su ya ganshi yana irin wannan sallai ko tan zakara yace tun yaushe kake yin wannan sallai yace nan da shekara wajen 20 yake cewa wallahi da ka mutu akan wannan sallar da kake yi kana bubbugawa wato da ka mutu ba akan karantarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan wannan hadisin da zan makaranta babi ne hadisi wato usul ne akan abin da ya shafi nutsuwa akan abin da ya shafi wato daidaituwa a cikin wato kowane rukuni wato na sallah saboda shi yasa malamai suke mishi taken al-musi'u salata wato hadisin Khalad bin Rafi wanda yazo yake muna na sallar shi a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yanda zan magana shine yace an Abi Hurairah radiyallahu anhu wato daga Abi Hurairah yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama dakhala al-masjid Annabi sallallahu alaihi wasallama wani lokaci ya shigo masallaci wani masallaci ya shigo masallacin shi kenan masjidin nabawi masallacin shi annabi sallallahu alaihi wasallam fa dakhala rajulun fa salla sai wani mutum yazo ya shigo masallacin shi ma sai yayi salla zan mu fasar ta hadisin tukun mu dawo summa jaa da yayi sallan nan summa jaa sannan yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama ala annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya amsa mishi nan malam bai kawo ba wannan lafazin akwai lafazi wanda yazo ya annabi sallallahu alaihi wa sallam ya amsa mishi wa alaikumus salam irji fa salli fa innaka lam tusalli saboda a kullun misali hadisi misali wannan hadisin zan mu gani akwai wasu lafazza wanda bai zo ba da su to ba zaka ce ba wancan lafazin babu shi kullun hadisi idan kaga same shi ka gaggama wato da hanyoyin shi sai ka samu wato lafazin shi gabaki daya kamar irin wato siffar abinda ya shafi wato hajjin annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin jabir akan hajjin annabi sallallahu alaihi wa sallam ruwayoyi ne daban-daban aka gama duka da ya fado irin yanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yin wato hajji saboda sahabbai wani ya harrace kaza daga wajen annabi wani ya harrace bangare kaza wani ya harrace bangare kaza kenan irin shiri wato kenan he ruwaya ta insa gamu yanzu misali nan muna karatu da aka tashi daga karatu sai aka samu mutum biyar suke bada labarin wani abu da ya faru a cikin wani karatu eske zai zamanto duka labarin da suka bada wato lafazi guda ne kowa kenan akwai irin salon yanda yake iya zancen shi wani zai iya zawa ya jiro maka dukkan abin da ya faru duka da ya aze wani in yazo la Allah in yaga wani abu wanda ba sai ya ambace shi bai tsallake kenan ya gayi wasu madmun abin da yake wato shamil ko kuma abin da yake gabaki daya kenan haka ne kenan nan ma hadisin wannan wato ya zo ruwayat kamar yanda wato wani lafazi na Imam al-Bukhari wani lafazi na wato Imam Muslim kenan shine fa sallama ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama sai ma annabi sallallahu alaihi wa sallama sallama fa qala wa alaikum assalam annabi yace wa alaikum assalam irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah saboda kai ba kai ba sallah ya kara zuwa yayin wannan sallar tashi ko tan zakara yazo ya ma annabi sallallahu alaihi wa sallama sallama annabi ya amsa mishi yace ko ma kai sallah saboda kai ba kai ba sallah yazo ya kara yin wannan sai da yaso uku annabi sallallahu alaihi wa sallama yace yana ce mishi ko ba to bake sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama ne irin da irin mu ne nan wani da ka zo ka ce mishi bai iya ba sallah gaida kan ma fasa zai ya fita ya taye shi sai yace wallazi ba'athaka bil haqqi ma ufsina ghayru wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ina rantsuwa da wanda ya aiko ka da gaskiya yana rantsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala kenan yake cewa wallahi banni bai iya ba wata wadda ta hikkawa sallah ban iya ba wato wata sallah wadda ta fi wannan kyawu shi wannan bubbuge-bubbugen da shi ya kai matuƙa ne akan sallar shi ya kai matuƙa ne akan sallar shi ne yace bai iya ba wata face wannan sai annabi yace fa'allimni ya rasulullah ka sanar da ni faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi idza qumta ila salati idan ka tashi zuwa sallah fakabbir kai kabbara sannan summa qra ma ta yassara ma ka min alqur'ani ka karanta abin da ya sauka gare ka daga cikin alqur'ani summa ka hatta tatma'inna raki'an sannan kai ruku'i har sai ka samu nutsuwa a cikin ruku'in nan summa rafa' hatta ta'tadila qa'iman sannan ka tsaye ka taso daga ruku'i har sai ka daidaita a tsaye summa sujud hatta tatma'inna sajidan sannan kai sujada har sai ka samu wato tabbatuwa a cikin sujadan nan aka sun marfa hatta tatma'inna jalisan daga sujada ba ka dago sai ka samu wato ka samu nutsuwa a cikin zaman da kai ka dago daga sujada wa fa'al zalika fi salatika kulliya sannan kai haka duka a cikin sallarka wannan zaka gani ba a sassanyo wasu abubuwa a cikin abin da ya shafi sallah na irin zikiri da wasu abubuwa malamai suka ce dukkan abubuwan da nan aka kawo a cikin wannan hadisin bi jami'i turkayi da dukkan hayoyin shi wato yana nuna irin wajiban wato sallah saboda dukkan da umarni ya zo shi kuma umarni idan ya zo yufidul wujub kamar yadda yake ka'ida a wajen malaman usulul fiqh kidan duka wannan yana nihin wajibi ne mutum sai ya kawo su a cikin sallah mu dawo farkon hadisin yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo masallacin shi shine muka ce masallacin shi masjidin nabawi kenan dake cikin madina da yazo sai wani mutum ya shigo masallacin fa dakhala rajulun akha ko kuma fa dakhala rajulun fa salla sai wani ya shigo ya yi salla wannan wane ne yazo a ruwaya kamar yanda yake cikin sunan ibnu abi shayba musannaf na ibnu abi shayba cewa khallad bin rafi' sunai Khallad bin Rafi' sunan wannan mutumin da ya shigo yayi wato wannan sallah buga-buga yayi shigo yayi wannan sallah ya bubbuga ya bubbuga sai ya guda yayi koma yama annabi sallallahu alaihi wasallama sallama yace assalamu alaikum sai annabi yace mishi wa alaikum assalam ya amsa mishi yace irji fa salli ai koma wato ka saki sallah saboda kai baka yi ba sallah koma ka sake sallah saboda kai baka yi ba sallah fa innaka lam tusalli baka yi ba sallah wannan sallah da kai da ba sallah bace ba saboda ka zo kai bubuga kenan anan me zan mu fahimta irin wannan sallah buga 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 da kake yi shi yasa malamai suka ce ko shekara 1000 zakka yi kana wannan sallai wato ba sallah ba kake saboda annabi me yace a cikin hadisi sallu kama ra'aytumuni usalli wato ku yi sallah kamar yanda kuka gane ni ina yin sallah ita sallah so ake munajati ne kake da ubangiji kada kamar yanzu in ka zo wannan kana irin wannan buga buga sallan me kake nunawa kamar wani abu ne aka dora maka kana so nan da nan kawai kai ka sallame shi kada wani zaka ga yazo kwa ba abin da zai yi a sallah ba abin da zai yi bayan ya gama sallah bai wuce yaje su zamna yayi ta hira ko kuma ya zamna yayi ta wani abin shi amma zaka ga in yazo sallah kawai buga 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 nan da nan kilke sai gon na ji muku wani in kana bin shi ka gaji in dai kai ne ka zaka bi shi ka gaji saboda kai ka saba sallah kana iya gurgurdan kwatantawa inda annabi sallallahu alaihi wasallama yace ai to idan ka bi wannan kuma barin ka aiki saboda yau an dago kai kahin ka dago ka ce rabbana wa lakal hamd shi ya tayi sujada kahin ka ce me ake ce mishi hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi in ma a hanya zaka wadi kahin ka tayi shi ya baro ka idan ka gane ja kai zai zamanto liman ya barka shi kuma a cikin hadisi annabi me yace innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi kada an sanya limami ne dan ayi koyi da shi idan yayi abu kai kada kai sai yayi wato kada ka huce liman kada kuma yin liman ya barka kenan yana yi kai ma sai kai to kai kuma idan ana irin wannan sallah barin kaza ita sallah so ake mutun ya samu nutsuwa saboda munajati ne kake da ubangiji kenan ka zo ma Allah subhanahu wataala da kyakkyawan abu saboda inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyib wato Allah subhanahu wataala tsarkakekke ne baya karba aiki wato sai wanda yake tsarkakekke wanda wani in yayi sallah ko wan shi yake amsa ko din gidansa yake amsa cewa zai wannan baya mushe ta ba saboda gani zai bata yi ba kenan yace mishi yayi wannan sallah yayi mishi so uku yace mishi to ya rasulullah ya ma'aikin Allah ni fa ban iya ba wata sallah sai wannan da ka gani yace fa allimni ya rasulullah ka sanar da ni to na annabi sallallahu alaihi wasallama zai sanar da shi ne yace idza qumta ila salati idan ka tashi zuwa sallah annabi sallallahu alaihi wasallama yace mishi to fakabbir kai kabbara kenan zan mu gani idan ka tashi zuwa sallah abu na farko bai kawo maka ba irin abin da ya shafi arwalla kenan abin da zakai kai arwalla tukun ka zo masallaci ka fuskanci alqibla bayan can an yi kiran sallah an tare ya fama sai kai kabbara shine yake fa kabbir kenan ka ce Allahu akbar ita ce takbiratul ihram summa qra' ma tayassara ma'aka min alqur'an sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi sannan ka karanta wato abinda ya sawwaka gare ka daga cikin abinda ya shahi alqur'ani ya zo a watar waya summa qra alfatiha summa qra ba'daha ba'da ma tayassara ma'aka min alqur'an aw kama qala ka karanta suratul fatiha sannan bayan ta ka zo da abinda ya sawwake maka na cikin alqur'ani kamar inda zan mu gani hadisi na gaba wanda ya kawo mana akan wajibcin wato karanta suratul fatiha a cikin sallah sannan yace mishi mi idan ka yi wannan ka karanta sun marka hatta ta kuma inna raki'an sannan ka yi ruku'i har sai ya zabanto ka samu nutsuwa a cikin ruku'in ka mun gani cikin sifatu sala ya ne zaka yi ruku'i kamar yanda malam ya kawo mana cewa idan ka yi ruku'i na farko hannuwanka ya zamanto suna saman gwiwoyinka na kawa sannan ya zamanto ka dogara da can karhinka duka yana kan hannayenka kenan hannunka karhinka yanda da kana ruku'i aka dan taba hannunka zaka yi kamar zaka kwaji wani he ya kwada ba kenan haka ne sannan bayan ka meke shi kada ya zamanto kuma ka daga kanka can yace walam yashkhis ra'sahu walam yarfa'uhu bai daga kanshi kuma bai zamanto waya sadda kanshi kama kanka can kasa kenan walakin baina zalika kana yin su daidai wa daida idan zaka yi ruku'i bayan ka yameki sannan kuma kanka kai yayi sama kuma kada yayi can kasa kamar zaka fada kuma sannan ya zamanto gwiwoyinka hannuwanka suna saman gwiwoyinka ka dogara da su haka kuma nan gwiwa hannunka ta nisanta daga abin da ya shahi wato tsazarka sannan jiya mun ce baka iya samun tabbatuwar samun ruku'i mai kyau ba sai tun wajen tsayuwarka ka daidaita muka ce tsayuwa idan mutum ya zo ya yake zai tsaya ne ka kalli gabas kawahuwan ka su kalli gabas ya tsotsin ka so ake duka su kalli gabas ka tsaya sak ba irin tsayuwa wanda muke mun yi magana cewa anan ma mun yi karatu cikin abin da ya shahi sahu cewa muna da matsala a wajen gyara sahu muna da matsala hei daidai ku wanda Allah subhanahu wataala ya taimaka ko wannan ba wai irin wasu masallataiya ba muna magana ne fi sifa amma ga baki daya ta da masallataiya na ahlus sunna bal wasu wajen ashadd ma zaka gani idan ka duba irin wasu kasashe na larabawa su idan aka zo su hada samun ma ba a hada ba zaka ga didda iska sa tsakanka didda iska sa tsakanka to mun alhamdulillah ana samu a hada kuma hada shi ma sai a gama waccan yatsa ka sa shi kuma ba yatsa ba ake gaba diga dige ake gabawa da abin da ya shafi kafin ba ta ake ba a gama me yake ta a gama idan sau a gama kafadu da idan sau a gama kafadu da idan sau to idan baka samu batun lokacin kai tsayuwa wanda take daidai to ba zaka iya samu kai ruku'i irin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wani yazo zai sallar kawa guda ta kalli gusum ɗaya tana arewa kai kuma tun harko gabas aka ce su kalla idan kaga bai yiwa a samu ya kidira kuma muka ce wani zaka gani yazo shi yana so sai an hada kuma shi kuma yazo ya zamanto wato ake hadawa kamar yanda muka bada wato kissa wani ajiya karatu kenan ya zamanto a sahu tun nan ka samu ka daidaita sannan tukun ka samu kai ruku'i mai kyau da kuma abin da ya shafi sauran wato rukunin sallah yace idan ka yi ruku'i ka zamanto ka samu tabbatuwa ka samu wato nutsuwa a cikin ruku'i sannan sun marfa hatta ta tadila qa'iman ai ka dago daga ruku'i har sai ka daidaita a tsaye kenan ba irin ruku'in wato wasu wanda suke yi idan ka dago sami Allahu liman hamida wai abin da zai baka mamaki irin wanda yake irin wannan sallar muna roƙo Allah shirye mu gabaki daya a yau sai addu'a bayan ruku'i mun san bayan ruku'i annabi sallallahu alaihi wasallam yana adda sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta min shay'in ba'da ahla sana'i wal majd ahqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd tukun ya tayi sujada mun gani Anas hadisin da muka huce da shi a cikin wannan litafin cewa Anas dan Malik da yazo yana nuna musu wata sallah shi rawun yake cewa Anas yana yin wani aiki bana ganin ku kuna yin shi shine idan ya dago yana dan tsayawa har ma sai kai tunanin cewa ya manta wai cikin sallah ne ake yanzu da liman zai dago daga cikin sallah daga nan ya dago ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd ya biyo wannan addu'o'in daki daki kai tsaye da yawa in ba samu ba wani ya ce mishi subhanallah to ka gani ko kuma irin in kuma irin wanda ka saba gaugawa ne tahiyya sujada kake ina sha gani wallahi ana sallah irin wanda sun tai suna jiran liman amma in yaje kuma yake sujere sai dan dora hannun shi haka yana zamna da shi dai kuma ana tsaye liman yana can yana hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi shi kuma da ja ya tsaye idan kaga duka irin wannan kuskure ne wanda wato idan kada yin shi ke kai ya bata ma sallaka saboda kana huce liman wato akan abin da ya shafi sallah ina yace hatta ta tadila qa'iman sai ka dawo dukka gabobinka sun dawo kai tsaye sannan kuma mi sannan sun masujud sannan ka je zuwa sujada kai kabbara ka tai sujada ita ma sujada idan kai har sai ka daidaita sujada ka samu nutsuwa bayan ka ya daidaita hannayenka ka dan bude su kai azkar in sujada sannan ka dago daga sujada nan ma dagowa daga sujada da yawa zaka gani ana samun irin wannan wani a haka kawai in yaje sujada kawai haka ne yake ya koma diyawa wallahi diyawa wani kuma zaka gani bai sani ba shi aka yi ga ana yi ko matsalai matsalai inda take faba yanzu da zaka zo ka ce mishi wani sallah kamar kaza kaza ka nema dalaluma ka faranta mai a yaran zamani tun kafin a aihe ba kai ba zai ce ba sama da kai zai ce haka yake yin sallah eh yanzu ka ce mishi wato ba haka bane ba ba iya sallah bane ba ba haka ba ake yin sallah sai wanda Allah subhanahu wataala ya shirya kai wanda Allah subhanahu wataala ya taimaka amma dai dole idan ka samu kanka irin wani waje ka gani wato ana irin wannan dole kai kokari ka karantar da mutane kai kokari ka karantar da mutum cewa yanda ake yin sallah irin yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake saboda a yanzu wasa'il malamai suke cewa a yanzu fa babu wai magana a ce amma mutum uzuri kai yanzu a yanzu an ce ako a inda za a ma mutum uzuri akan jahiltar addini daga wata hanya Allahumma in irin can 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 wanda suke can cikin daji wanda la Allah ma kaya ma bisa sawa ko kuma kwata kwata a ce wani asar na wa'azi ko kuma wani abu bai yi musu ba amma yanzu ko ina da gari da kewayen gari da dai kusa kusa ba inda wa'azi bai je ba Allah subhanahu wataala ya kawo hanyoyi da yawa hanya ta radio ce hanya ta wannan salula ce idan kace da ne ne a ce babu salula a gari mutum da yake da salula shi ma in yana neman rezo sai ya hau ice to yanzu Allah subhanahu wataala ya taimaka ko ina gashi nan zaka gani an yi abu kai tsaye ko ina an sani ga hanyar wasail kuma yanda ake tura karatuttukan malamai na bidiyo ne ko kuma na audio ne ga baki ɗaya zaka ga mutum ya yi shi yasa malamai suke cewa babu uzuri yanzu game da a ce mutum wannan jahilci ne gare shi a shi yasa an riga an dauke maka hujja kau kai ne baka tashi ba wato ka tashi ka je ka nema ko iya so ɗaya ne kaji an ce kaza a cikin abin da ya shafi sha'anin addini kenan akan ka tashi ka je ka nema wato ka nemi sani ka nemi yanda wato zaka yi wato wannan sannan kuma a nan ma akwai wata fakara guda yawa zaka gani wasu inda suke wajen nasu la'allan malaman da suke da wanda suke karantar da su in ma suna bukata a karantar da su saboda mi yanzu in ka duba irin wasu mun yi bada misali da kuma wato mutanen karkara mafi yawa a karkara ne zaka gani addini ya nisanta mafi yawa addini ya yi nisa farafar da abin da ya shafi birni to zaka gani wani limami a karkara shi kanshi yana bukatar wato wasu abubuwa wanda za su sanar da shi ina wannan munasaba ce irin mutane al'umma wanda suke haduwa su shiga daji saboda a karantar da mutane karatu a karantar da su sallah a karantar da su ayyuka na ibada kamar yadda malaman mu suke yi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi kenan wannan aikin ba karamin aiki bane saboda zakka je karkashin la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrun na'am sai yace summa sujud sannan ka yi sujira sai yace summa fa'al zalika fi salatika kulliha sannan ka aikata wato dukkan wannan wato a cikin wato sallolinka kina wannan hadisin shine yake ce ma hadisul musiu salata hadisin wanda yake muna sallashi shine Khalad bin Rafi' hujja ne akan barkar bangaren abin da ya shafi karantar da wato sallar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan zan magani cikin wannan hadisin mai girma da yazo mana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana mana nuni kama akan sirrin sallar shi sallu kama ra'aytumuni usalli haka kuma a cikin hadisin zan muga wajibcin wato mutum ya tashi yayi idan sallah idan tana iyawa kai sallar ka sai saboda me yace idza qumta ila salati idan ka tashi zuwa ga sallah kina abin da yayi shine mutum yayi sallar shi sai idan bai da lafiya ne zai yi ta azumi ko kuma wani uzuri ya kama shi haka kuma cikin hadisin nan zan magani wajibcin wato mutum zai fara sallah shine ya fara ta da Allahu akbar kina ita ce bude sallar kina kalma ta Allahu akbar sabanin wasu mazahib zaka ga irin ta hanafiya suka ce kana iya ka zo da wani lafazi irin ko ka ce Allahu a'azam ko Allahu azim ko subhanallahi wani zikiri dai na girmama Allah amma abin da yake a sunnance shine Allahu akbar saboda ba taba samun Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da sabanin haka nan ba haka hadisin nan zan magani malam bai kawo mana ba abin da ya shafi du'aul istifta amma kai zaka zo da ita zaka zo da ita du'aul istifta amma inda malamai sun yi sabani akan wajibi ne sai ka zo da ita ko kuma ba wajibi bane wannan akwai sabanin malamai haka kuma in ka zo zaka fara da suratul fatiha idan zaka karanta suratul fatiha sannan ka biyo da ita da wani abu wanda yake wato a cikin alqur'ani da kuma irin wato jerin abin da ya shahi wato rukunnai a cikin wato abin da ya shahi wato karatu sallah daga ruku'i daga sayuwa sai ruku'i daga ruku'i sai dagowa sai zuwa sujjada sai wato dagowa daga sujjada sai malam yace sabon babi ne babul qira'ati fi salati wato babi na karatu wato a cikin sallah hadisi na farko malam zai kawo mana shi kan hukuncin sallah ba tare da wato suratul fatiha ba niyan hukuncin mutum yayin sallah ba tare da ya karanta suratul fatiha ba na farko akan wannan hadisin da ya wuce mun ce akwai riwaya wadda ta zo cewa ya karanta suratul fatiha malam yace an ubadah bin samit radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu sallah game da mutumin da bai karanta wato fatiha ba a cikin sallar shi kalkashin wannan malamai suka ce wajibi ne mutum idan zai yi sallah a kowace sallah ce sai ya karanta suratul fatiha kowace sallah idan baka karanta ba sallar ka bata yi ba sawa'un sallah ce ta farilla ko kuma sallah ce ta nafila ko kuma sallah ce ta du'aul istisqa ko kuma sallah ce ta gawa ko kuma duk da akwai irin mazahib na malikiya ne malikiya ko da kuma abin da ya shafi hanafiya sun ta kan cewa sallar gawa ita wai addu'a ce ba ta yi ka karanta ba amma magana mafi raje sallar gawa sallah ce ba addu'a bace ba kenan duka wannan sallolin duk abinda ake kiran shi sallah wajibi ne mutum sai ya karanta suratul fatiha a ciki inda suratul fatiha za ta zama to baka iya karanta ba la Allah misali mutum ne bai iya ba suratul fatiha kuma kahin ya koya misali mutum ya musulunta yanzu kaga zai yi sallah mun gani me zai karanta bai iya ba suratul fatiha me zai karanta zai yi tasbihi zai yi tasbihi kamar yadda yake a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kai ne baka iya ba suratul fatiha a ba barka ba haka nan wajibi ne ka biyo da wannan abubuwan wasu malamai suka ce in baka iya ba ma da larabci ka biyo da girmama Allah subhanahu wataala wato da yaran da ka iya kafin ka koyi suratul fatiha amma suratul fatiha wajibi ne wato akan karanta ta a kowace sallah sannan a kowace raka'a akwai sabanin malamai ko da ke hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama na farko sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam suna karanta karatu annabi yana karantawa ana sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallama wata ran da karatu ya dan shige mishi da aka yi da sallah sai ya ce musu su fasa daina karatu tare da shi in yana sallah sai dai a suratul fatiha kadai bancin shi ma aka samu wani lokaci dai annabi sallallahu alaihi wasallama hakanan karatun ya dan shige mishi saboda idan wani yana karatu kana karatu kana limanci wani yana karatu a bayanka la Allah a samu wato shige ma juna da karatu zai annabi sallallahu alaihi wasallama daga baya sai ya dakanta su yace kada ya zamanto suna musabaka shi wato akan karatu cikin sallah sai malamai suka dauka cewa kenan a inda ake jahar in karatu wato liman shi kadai zai karanta suratul fatiha banda wato mamu liman da munfarid kai zakai sallah kai kadai ko kuma limami ne wannan wajibi ne inda ake bayyana karatu su bayyana suratul fatiha amma mamu wanda kake bin liman kamar yadda wani hadisi yazo cewa qira'al liman zata zamanto qira'a ce gare ka kenan kai ba he ka bayyana ba inda wato shi mamun yake bayyana inda liman yake bayyanawa tunda wancan annabi sallallahu alaihi wasallam yazo yayi hani kenan sai zamanto ya nassahi wato hukuncin ta a bangaren amma abin da ya shafi lokacin da ake bayyana karatu amma inda ba a bayyana kuma zaka kawo ta kai kenan misali sallar azhar da al'asr ko kuma rakawoyi na karshe wanda ba a bayyana karatu kenan kai ma he ka kawo suratul fatiha amma inda liman yake yi to kai wato zai zamanto wato ka kyale kana sauraron alqur'ani da liman da yake yi wanda wasu malamai suna ganin cewa a hatta da lokacin da liman yake yi wato ka karanta lokacin da ya dan yi shiru irin saktat inda yake shirin da yake yi wato ka karanta a wannan lokacin amma dai shi ma dai zai zamanto wato ya dan ci karo da abin da ya shahi wato mafhumin da ake so kai ka saurara alqur'ani tunda idan ana karatu me ake so kai ka saurara to liman ya karanta alhamdulillah rabbil alamin ya dan kyale kai kuma ka karanta sannan kuma ba kowane liman bane yake irin karatun da muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam muka ce yana karatu mutarassilan daki idan ya ce alhamdulillah rabbil alamin sai ya dan kyale arrahmanir rahim maliki yawmiddin haga to mun kuma mafi yawa masallatai mun zaka gani ana dan gamawa wani in yazo suratul fatiha raba ta guda biyu yake to kaga a wannan lokaci ne kai ma mu zaka karanta wasu suka ce malamai suka ce a bayan idan ya zamanto ya karanta suratul fatiha to kai sai ya zamanto kai fatiha kafin ya dauki wannan sura to kuma shi ma wannan lokacin kwarai kadan ne wannan shi ma lokacin kwarai kadan ne ba kowanne ba lokacin da yake tunanin kamar misali wata sura zai karanta bayan suratul fatiha suka ce a lokacin shi ma kadan ne ba zai zamanto ba mutun ya samu ya karanta suratul fatiha kenan dole sai yayi musabaqan liman lokacin da yake karatu kai kuma lokacin da ake karatu abin da yake kanka shine kai shiru ka saurari abin da alqur'ani yake fada wasu malamai suka ce a to idan ya zamanto wato haka ne idan ya kyale kawai ka inda yake kyale kai kokari ka karanta koda yana karatun inda suratul fatiha ce amma dai magana mafi rawaje annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yanda ya nassahi wancan maganganun suka nassahi lokacin da imam yake bayyanawa shi yasa wani hadisi yazo yace man kana lahu imam fa qira'atul imam lahu qira'a haka kuma idan ka fada amin malamai suka ce to kai ma kamar ka karanta suratul fatiha ne saboda dalili shine annabi Musa da Haruna lokacin da annabi Musa yayi addu'a Allah subhanahu wataala annabi Musa shi yake addu'a amma annabi Harun shi amin yake cewa da aka zo sai aka ce kar ujibat da'wat kuma wato an karba muku wannan addu'a kenan kai ma idan ka ce amin amin ne haka kuma yazo cikin hadisi riwaya ta Abu Huraira yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana cewa innama ju'ila al-imamu li utamma bihi fala takhtalifu alayhi fa idha kabbara fa kabbiru wa idha qara'a fa ansitu wannan lafazin ya zo a ciki wa idha qara'a fa ansitu idan liman yana karatu to ku ku kyale kenan shi yasa malamai suka ce idan ya zamanto a bayyana karatu ne kenan kai lokacin kyale ya zakai ba sai ka karanta ba kenan wannan da Allah amin ta isan ma ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallama wato da ne ya kawo wancan ruwayoyin da suka nassahi wato wannan hukunci amma lokacin da bai karantawa lokacin da a asirce yake karatun shi to kai lokacin wato zaka karanta wato suratul fatiha kuma ki sai ta zamanto kenan wajibi ne sallah ba za ta inganta ba wato sai an karanta wato suratul fatiha kamar yanda hadisin wannan ya nuna cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu sallah game da mutumin da wato bai karanta ba fatihatil kitab shi yasa malamai suka ce wajibcin karanta ta cewa ita ma rukuni ce daga cikin rukunnan wato sallah cewa batta inganta wato sai da karatun wato suratul fatiha kamar yanda dai bayani ya gabata insha Allah nan zan mutsa la Allah karin bayani yazo a satin gaba da fatan abin da muka yi daidai Allah subhanahu wataala ya bamu lada kuskure kuma da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah shi daga cikin zakatan mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.